have to play. They all try to catch him and you know he'll run away. There's only one place that you know he'll have to go, so you try to find it first. It's the ways, the ways. You know he'll run away to the ways. I see ways, I'll try and catch him. The maze that seems to play in front of me as he runs towards the sea.
Da 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 da